الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 2 ga watan Juma'adul Akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 15 ga watan 1 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wani misali jinjirin da aka haifa ya koma kai tsaye za a iya yi masa sallah kwarai da gaske ko da bai koka ba ko a mace aka haifo shi to za a yi masa sallah kuma ana masa wanka a yi masa sallah kamar yadda hadisi ne sahihi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sunani Abi Dawud Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin littafinsa Ahkamul Janaiz manzo Allah yake cewa wasiqu yusalla alaihi wa yudu'a liwalidayhi bil maghfira aw kama qala manzo Allah yace bari ana yi masa sallah addu'ar amma akan kebance ta ga mahaifansa cewa Allah ya gafarta musu ya nauyaya ma'aunin kamar yadda ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sigar addu'a akan haka to dan haka shi in aka ce bari wanda ake yi masa sallah sai cikin da ya ba wata hudu baya amma in kafin wata hudu ne aka yi barin ciki wannan ba a yi masa sallah saboda ran ma ba a busa masa ba balantana a ce macecce ne saboda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a cikin mahaifa sai ya cike wata hudu daidai ake busa masa rai kamar yadda yake cikin hadisin Abdullah dan Mas'ud don haka idan aka yi bari in dai bai kai wata hudu ba to ba maganar a yi masa sallah amma in dai ya ba wata hudu baya to wannan za a yi masa sallah amma addu'ar akan kebance ta ga mahaifansa sune za a ringa musu addu'ar Allah ya gafarta musu kenan a cikin sallar da ake yi ta gawar na'am to wai dangane da kwaikwayon lada ne in yace hayya ala sala hayya ala sala kai ma kwaikwayon sa zaka yi ka fada sau biyu eh kwaikwayon sa zaka yi ka fada sau biyu amma kai ba hayya ala sala ba zaka fada kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta da mu iya abinda zaka fada la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah haka in yace hayya ala falah la haula wala quwwata illa billah haka zaka fada kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim hadisin umar Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fada idan ladani yace Allahu akbar Allahu akbar dayan ku yace Allahu akbar Allahu akbar sanan yace ashhadu an la ilaha illallah dayan ku yace ashhadu an la ilaha illallah yace ashhadu anna muhammadar rasulullah dayan ku yace ashhadu anna muhammadar rasulullah yace hayya ala sala yace la haula wala quwwata illa billah hayya ala fala yace la haula wala quwwata illa billah yace Allahu akbar Allahu akbar shi ma yace Allahu akbar Allahu akbar yace la ilaha illallah shi ma yace la ilaha illallah manzo Allah yace wajabat lahul janna aljanna ta cancanta gare shi hadisi ne sahihi yana cikin sahihu muslim yana tabbatar mana kwaikwayon ladani sababi ne daga cikin sabubba na dacewa da gidan aljanna kuma yadda ya fada haka zaka fada ba ragi ba kari a inda kawai zaku bambanta da shi a hayya ala sala hayya ala fala domin a karshen cayi qala la ilaha illa allah qala ahadukum la ilaha illa allah kaga anan maganar dada wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma dada muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kalima ce mai kyau amma ba mahallinta bane bata taso ba domin in ka kara to ka sha bamban da liman shi kuma za Allah ya fa kudu bisa da ma ya kudu ko fadi kwatancin abinda shi ladani ya fada kaga in kace wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to ka wuce gona da iri ka zarce shi ladanin abinda bai fada ba kai ka fada na'am asabr shine a daure mutun a kashe shi kamar yanda zai kare maimaituwa a darasin mu na yau
sai kuma hukuncin da za a je yake cewa wato
ha
da yake cewa inda sa da yake cewa a kashe na kashewa kuma ariba ce
wato su ba yake cewa garari ma'ana ariba ce kenan ƴaƴan su da matan su shi mun yi bayani lokacin da shi Sa'ad ibn Mu'az ya zartar da hukuncin cewa ga yadda ya kamata a aikata da Yahudawan Banu Qurayza kamar yadda su suka nema ya zartar da hukunci suka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sun yarda da abinda Sa'ad yace ayi da su manzon Allah yace to ni ma na yarda manzon Allah ya tura aka zo da Sa'ad akan jaki lokacin da ya kusa isowa manzon Allah yace qumu ila sayyidiku ku tashi ku taryo shugabanku suka tashi suka taryo shi kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah yace fa anziluhu wato ku sauke shi suka sauko shi daga kan wannan abun hawa to a lokacin nan yazo ya zauna gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai yace masa inna haula'i nazalu ala hukmi ya Sa'ad ka san da cewa waɗannan jama'a na Yahudawan Banu Qurayza sun sauka akan hukuncin ka ma'ana sun yarda da abin da ka hukunta ka zartar fara sai yace fa inni ahkumu an tuqtala almuqatila kamar yadda yake cikin wata riwaya Sa'ad yake cewa to zargin mai zargi fa ba zai kama Sa'ad ba yace lalle ne ku zan yi hukunci yace ya rasulullahi abinda na ga ya dace a aiwatar da su abinda naga ya dace a aikata da su yace ya rasulullahi an tuqtala almuqatila duk wani mayaki a kashe shi ma'ana duk wanda ya isa yaki balagegge kenan kamar yadda adiya alqurazi Allah ya kara masa yadda yake cewa a ranar Banu Qurayza an ringa bujuro da mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kunce wandan yaro in an ga gashi mai kaushi ya tsuro a gaban shi to wannan sai a sanya shi layin wadanda za a sare makai in ko babu gashi mai kaushi a gaban sa to wannan yaro ne karami bai balaga ba sai a sanya shi layin yara yace a ran nan yace ni an kunce wandona yace sai aka ga ban balaga ba aka sa ni layin yara kankana da wannan hadisi malamai suke tabbatar da cewa yana daga cikin alamomin balaga wanda alamar kuma maza da mata sun yi tarayya a kanta idan gashi mai kaushi ya tsuro a gaban mutum to wannan hukuncin shi hukuncin balaga shine sai ce wa antusu bazurriya, ma'ana ƴaƴansu da matansu wannan ariba ce suke na amaida su bayi a bautar da su. Manzo Allah ya ce masa tabbas ko kai hukunci game da su da hukuncin sarki mai cikakken mulki mai sama mai ƙasa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabul jihadi wasiyar, kuma mun tsaya ƙarshen babi na 171 shine babu qatlil asiri wa qatlis sabr, wato baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin kashe fursuna. Idan aka ce al-asir shine ribatacce wanda aka ribace shi wato a fagen daga, wa qatlis sabr wato da kisa wanda yake na wato wanda yake na daurewa. Idan aka ce qatlus sabr shine a daure mutum a kashe shi, shine malam ya zo mana da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda a karkashin baban ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar da ya ci Makka da yaki, manzon Allah ya shiga birnin Makka wa ala ra'sihi al-migfar, akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kulkuli. Idan aka ce al-migfar shine kulkuli, hular yaki ke hular kwano kenan wadda mayaki yake sawa domin neman kare kanshi game da makamin abokin gaba. Ita hular kwano akan yi ta galibi ta mayaka, ta kan dan sauko har ma ai mata wasu abubuwa wanda za su kare nan wajen kafada, sannan kuma ta kan rihe nan kunni, wata har ma ta kan sauko kenan ta rufe karan hanci, shine ake kira da al-migfar, ma'ana hular kwano, wanda asalin kalmar an ciro ta ne daga al-gafr. Idan aka ce al-gafr shine as-satr wa taqdiya, rufe abu a lullube shi ya zamanto ba a ganin abin da ke kasa shi, ai ita kanta gafara da ake fada shine lullube laihin mai laifi, kamar yanda in kace Allahumma ghafirli zambi, ya Allah ka lullube laifina kar wani ya gani in kunyata, shine ake nihi da gafara, ka rufe laifin. To ita ma an ambace ta al-migfar saboda tarihi kan mayaki. Shine yace falamma naza'ahu, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitar da wannan hular kwano, wannan karmu manta bayani ya gabata, wannan gaba ta ishe mu dalili a shar'ance cewa kwata-kwata a shari'a babu wani maganin karfi. An gane ko sai dai ta hanyar wani dabo-dabo da kulumbutu, amma a shar'ance babu. Inda akwai shi, to mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai da hular kwano da silke, wanda ni ne tabbas wani dan uwa wani lokaci ya sa in yanka masa tinkiya, to shi kuma yana da irin wannan kin maganin karfe, wallahi ya rike tinkiyar nainai, ina yanka ta kiyin kuwa, hannuna ya gaji kawai sai ya fahimci ashe yana rike da ita ne, sakin ta da yake sannan sai ta yi. Lalle abu ne wanda akwai shi, amma dai ba ta hanyar shari'a ba ne, wata hanya ce ta dabo-dabo da surkulle, amma a shar'ance babu shi. Shine sai ya ce falamma naza'ahu, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wannan hular kwano, ja'a rajulun, sai wani mutum ya zo, faqala, sai ya ce inna ibn khabal, yace ya manzon Allah, lalle ga ibn khabal muta'alliqun bi astarin ka'aba, wato ya rataye da labulan ka'aba, ya je ya rike rigar ka'aba domin wai ka'aba ta cece shi kar a zubar da jinin shi, wanda yana daga cikin waɗanda manzon Allah ya bada sammacinsu. Manzon Allah yace ko a cikin ka'aba aka same shi, manzon Allah yace a kashe shi. Shine yaje ya kama rigar ka'aba, an gane ko astar shine wato labule kenan, wannan riga da ake mata yaje ya kama. Faqala qtuluhu, manzon Allah yace ku kashe shi, saboda shi harami baya bada tsaro ga kariya ga wanda yake mai sabon Allah. to shine ake nihi da qatlus sabr, ma'ana a kama mutum a daure shi a rike shi kenan a kashe shi, kenan an sa shi a hannu a kashe shi, wannan shine ake kira qatlus sabr. To dan haka kar mu manta bayani ya gabata, daman duk waɗanda aka cabuka na arna, to wannan daman zabi na ga shugaba, in ya ga ya zabi ɗaya daga cikin abubuwa hudu, abin da ya ga yafi maslaha ga jama'a, imma yayi musu baiwa ayi musu yafiya a ce gaba ɗaya ku je an yafe muku an sake ku, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masu mama ibn Usan a ce an yafe muku ku je, ko kuma a dora musu fansa, kowanne a dora masa kudi ya biya, saboda wannan kudi karin karfi ne da agaji ga daula ta musulunci, in ya ga hakan yafi maslaha to kowa sai a dora masa kudi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma fursuna waɗanda suke na yakin Badar lokacin da aka ribato su, ko kuma wato ya sa asari musu wuya, kamar yadda anan manzo Allah ya sa aka kashe shi wannan Ibn Khabban, ko kuma kasancewar ayi masanya su bado waɗanda suka ribace na mu'minai su ma kuma a basu nasu, kenan shugaba sai ya tsaya ya ga menene ya fi dacewa ya fi maslaha ga al'umma. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babun hal yasta'siru ar-rajulu wa man lam yasta'sir wa man raka'a raka'ataini inda al-qatl. Qala haddathana abu al-yaman huwa al-hakam ibn Nafi قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري هو ابن شهاب أنه قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمرو بن جد عاصم بن عمر بن الخطاب فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأ وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رامٍ فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا فقال عاصم بن ثابت رضي الله عنه أمير السرية أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم أكبر عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7 فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق منهم خبيب الأنصاري وابن دسنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أدلقوا أوتار كسيهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحابكم إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتل وجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه فانطلقوا بخبيب وابن دسنة حتى باؤوهما بمكة بعد وقيعة بدر فابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا فأخبرني عبيد الله بن إياض أن بنت الحارث أخبرته annahum hina jtama'u ista'ara minha Musa ista'ara minha Musa yastahiddu biha fa'aratuhu fa'akhadha ibnan li wa ana ghafilatun hatta ata qalat fawajadtuhu mujlisahu ala fakizihi wal Musa biyadihi fafazitu faz'a arafaha khubaybun fi wajhi faqal takshina ana aqtula ma kuntu li af'ala dhalik wallahi ma ra'aytu asiran qabdu khayran min khubayb wallahi laqad wajadtuhu yawman ya'kulu min qifafi inabin fi yadihi wa innahu la musaqun fil hadid wa ma bi makkata min samar wa kanat taqul innahu larizqun min allahi razaqahu khubayba فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الهل قال لهم خبيب ذروني أركع ركعتين ثم قال لولا أن تظنوا أن ما بي جذب لطولتها اللهم أحصهم عددا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شك كان لله مصرئي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزئي فقتله ابن الحارث فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخبرهم وما أصيبوا وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر فبؤث على عاصم مثل الذلة من الدبر فهمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا ما لم الله يجيك أنسى نفتا واتوانا بابيني واندكي بياني game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin hal yasta'siru ar-rajulu yace wai shin yanzu mutun zai iya meka kansa domin riba cewa haka kawai an kawo dauki abokan gaba suna neman su kama ka kai meka wuya haka su kama su daure wa man lam yasta'sir da kuma hukuncin wanda yake meka kansa shin shi yayi laifi ko bai yi laifi ba da wanda ya yarda ya meka kanshi ga abokan gaba suka kama suka daure lokacin da suka kawo dauki gare shi da wanda kuma ya ki ba da kai ya ja daga har mutuwa ta cin masa shin yayi laifi wanda yayi hakan shine zamu sani kowanne hukuncin sa a gargashin wannan babu insha Allah sai ya ce wa man raka'a raka'ataini indal qatl da wanda yayi raka'a biyu lokacin da za a kashe shi ya nemi a bashi damar yayi nafila raka'a biyu shine anan malam yazo mana da hadisin wato Amr ibn Abi Sufyan ibn Asid ibn Jariya As-Saqafi wanda halif ne na Banu Zuhra an gane ku aboki ne nasu idan aka ce halif kamar wani kawance da ake yi tsakanin kamar misali karamar kabila da babban kabila ko kuma manyan kabilu domin a jahiliya larabawa sukan yi kawance tsakanin kabilu kabila kaza tana kawance da kabila kaza kamar misali ita karamar kabila fama take ta samu wata babbar kabila sai ta kulla kawance da su wanda in ka taba su to ka tabbata waccan babban kabila ka taba duk abin da ya same su ya same su wanda shi irin wannan kawance wata rantsuwa ce ake zawwa a yi ka yarda na yarda jinin ka jini na to haka suke yi to irin waɗannan sune ake shine ake kira al-hilf kawance jamun sa shine ahlaf kamar yanzu misali lokacin da za a kai farmaki na yaki na yakin wannan Afghanistan ai shugaban America ya fito ya ce in ma ka kasance tare da mu ko ka kasance da yan ta'adda to wannan gungu da ake yi shine ake kiran shi al-ahlaf to shine anan wato yake mallan yake fada mana cewa shi Amr ibn Abi Sufyan ibn Asid ibn Jariya as-Saqafi kenan halifu ne na Banu Zuhra. Banu Zuhra wato babbar kabila ce daga cikin kabilu waɗanda suke na Qurayshawa. Sai yace wa kana min ashabi Abi Huraira, wato shi Amr ibn Abi Sufyan yana daga cikin manyan almajiran Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda. Shine yake bada labarin lalle Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ba'atha yake fada masa cewa ba'atha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ashirata rahadin sariyatan aynan, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci ya aika wato mutum goma. Lafazin rahad kamar yadda bayani ya gabata wato baya kasancewa sai akan wani adadi, daga mutum uku zuwa goma shine ake kira da rahab. An gane ko? Shine ake kira da rahad, ma'ana mutum goma manzon Allah ya zaba daga cikin sahabbansa ya tura su a matsayin sariya ce ɗan samame. Idan aka ce sariya, su ne ƴar tawaga ta sojoji da ake hadawa, an gane ko? Har izuwa soji 400, wannan duka sariya ake kiranta a Larabci. Amma in ya haura akan soji 400 to wannan kuma runduna ake kiranta aljeish. Shine yace aynan, kuma a matsayin ƴar rahoto ne nashi. Idan aka ce ayin shine jasus kenan dan rahoto. Shi dan rahoto an masa lakabi da cewa ayin, malamai suka ce tamkar ko ina jikin shi ido ne, saboda shi ko ina kawai dibawa yake. In yazo dan rahoto shi ko ina dibawa yake, shi yasa Laraba suke kiran shi ayin, ka ce tamkar dukkan jikin shi kawai idanu ne. Shine yace aynan a matsayin kenan ɗan rahoto ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su je su yi masa rahoton mike wa kana game da makiyan shi, saboda shi makiyi ba a amince masa, a bibiye shi a gani yake kullawa domin a kare kai game da makircinsa da izinin Allah. Wanda wannan yana nuna mana al-aqsu bil asbab, ruko da sababi. Baka zama ka meke kafa ka ce kawai ka dogara ga Allah, duk abin da Allah ya kaddara maka shine zai wakana. Hakan ne, amma Allah ya umarce mu da cewa mu kama sababi, ka dau mataki. Wa ammar alaihi Asim ibn Thabit al Ansariya, waɗannan mutane goma da za su fita, manzon Allah sai ya shugabantar da Asim ibn Thabit al Ansari akan su cewa shine shugabansu, wanda shi Asim din kaka ne na Asim dan Umar dan Khattab. An gane ko? Kenan kaka ne na Asim dan Umar kenan ta bangaren mahaifiyarsa, shi wancan Asim ibn Thabit al-Ansari. Wanda wannan gaba tana nuna mana karantarwa ta addini, duk lokacin da jama'a za su fita bulaguro to ya kamata a nada shugaba a ciki, wanda wannan shugaba dole a yi masa da'a, dole a yi masa da'a a duk abubuwan da zai yi umarni, saboda shi musulunci addini ne wanda baya son jayayya da hayaniya, saboda jayayya da hayaniya matsala gare ta. Yanzu misali za ku yi bulaguro, babu shugaban tafiya a ciki, wani sai ya ce a tsaya a tasawa, a tsaya a take ta, a ci abinci a yi sallah, wani ya ce a sai mun kai mai jirgi, wani ya ce a sai mun kai tasawa, to nawa za a ɗauka? Kaga sai a samu jayayya da hayaniya. To amma in akwai shugaba, in ya ce kaza za a yi, to anan in har kuna ganin cewa ra'ayin shi bai yi daidai ba, to shawara za ku ba shi, ku ce wane inda kaza aka yi aida ya fi dacewa. In ya ga cewa ra'ayinku ya fi nashi, ya sauka ya bi ra'ayinku, falillahi alhamdu. In kuma ya ga cewa ra'ayin shi ya fi naku, to anan kuma bai halatta ku saba masa, sai ku yi masa da'a, ku dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ma in ya ga ra'ayin shi ya fi naku, ba akan ra'ayin shi ba zai dogara, a'a zai dogara ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan ra'ayi da yake ganin abinda zai yi maslaha ga jama'a shine zai zartar da shi. To shine anan manzon Allah ya shugabantar da Asim ibn Thabit al-Ansari, wato akan su waɗannan mutane goma. Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace fanqalaku yace sai suka tafi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura su hatta idza kanu bil hada'a lokacin da suka kasance a cikin wani jeji da ake kiran shi al hada'a wa huwa baina usfan wa makka shi wannan al hada'a wurin wato yana tsakankanin wurin da ake kiran shi usfan shi ma wani daji ne wanda yake kan hanyar makka da madina yana tsakanin kenan usfan wato da makka wurin da ake kiran shi al hada'a zukiru li hayyin min huzail waɗannan mutane goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika sai aka ba da labarin su ga wata kabila ta banu huzail yuqalu lahum banu lihyan ana ce da su banu lihyan aka ce musu ai akwai wasu mutane goma sun bi wannan hanya aka je aka ba su labari su banu huzail su wannan banu lihyan ni za a yi fa nafaru lahum qariban min mi'ati rajulin kusan mutum 200 daga cikin banu lihyan wato suka fito kulluhum ramin kowanne daga cikin su gwanin halbin kibiya ne kusan mutum 200 suka fito faqatassu atharahum sai suka ringa bibiyar gurabun sawun su waɗannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ringa bin sawun su hatta wajadu ma akalahum tamran tazawwaduhu min al-madina har suka samu wato abincin su wato dabino ne ma'ana a inda kenan suka zauna suka dan ci abinci sai suka samu dabino wanda kuma dabinon sun yo guzurin shi ne tun daga madina faqalu sai suka ce haza tamru yasri wannan irin dabinon madina ne irin dabinon madina wanda wannan yana nuna mana matukar muhimmancin wato dabino a gun larabawa wanda kar mu manta bayani ya gabata nau'i na dabino kamar yadda magabata wasu malamai suka bi diddigi kusan nau'i ya fi 100 ki akwai dabino kamar yanzu misali a nan manomi in ya ga hatsi dan arewa ya sani da wanda yake ba dan arewa ba to haka su da suka ga wannan dabino sai suka ce wannan haza tamru yasri wannan dabinon madina ne Yathrib suna ne na birnin Madina tun a jahiliya kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ambata mana ya ahla Yathrib la muqama lakum farjihu to amma a musulunci manzo Allah ya canza mata suna ya ambace ta da Tayyiba ya sa mata suna Baba kace Baba ko kace Tayyiba wannan duka manzo Allah ya nada mata wannan suna shine yace haza tamru yasri suka ce wannan dabinon madina ne shine yace kenan da yace faqatassu atharahum suka bi sawun su hatta wajadu ma akalahum ma akal shine gurin cin abinci kenan a inda suka zauna suka ci abinci sai suka samu dabino wanda dabinon sun yo guzurin shi ne daga madina faqalu suka ce haza tamru yasri wannan dabinon madina ne kenan tun anan sun gane kenan su wane ne faqatassu atharahum sai suka ci gaba da bin sawunsu falamma ra'ahum asim wa ashabu lokacin da kumandan rundunar asim Allah ya kara masa yadda shi da abokansa da suka hango waɗannan mutane wajen mutum 200 sun biyo bayan su miza'i laja'u ila fadfadi wato sai suka haye wani tsauni idan aka ce fadfad shine almakanul murtafi wuri wanda yake madaukaki dan haka dutsi ma ake kiran shi da fadfad an gane ko suka haye kan wani dutsi ko kace kan wani tsauni wuri madaukaki suka hawo wa haba bihimul qawm su waɗannan mutane da suka zo sai suka zagaye su gaba daya suka zagaye tsauni duka dutsin suka zagaye faqalu lahum suka ce da su inzilu ku sauko wa aduna bi aidiku ku ba mu hannuwanku walakumul ahad wal misaq kuna da alƙawari da amana yarda da amincewa wala naqtulu minkum ahadan dai daga cikin ku ba za mu kashe ba suka ce da su shine kenan kamar yanda asali in an cin maka kake daga hannu kenan abinda suke nema anan su ba su hannuwansu wala suka ce musu wa a'duna bi aidikum ku ba mu hannuwanku walakumul ahd wal misaq kuna da alkawali da yarda da amincewa wala naqtulu minkum ahadan dai daga cikin ku ba za mu kashe ba fa qala asim ibn thabit amiru sarriya asim ibn thabit Allah ya kara masa yadda shugaban jama'ar tawagar sai ya ce amma ana fa wallahi la anzilu al yawma fi zimmati kafir yace ku abokaina yace wallahi ku yi sani ni fa a yau ba ta yanda za a yi yace in sauka akan wani alkawali wanda yake na kafir saboda shi kafiri baya da alkawali kamar yadda Allah ya faɗa mana la yarquuna fi mu'minin illa wala zimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba quluhum wa aktharuhum fasiqun tsammanin ka wanda ya warware alkawalin ubangijin shi warware alkawalin da ke tsakanin shi da wani zai zame mai wahala dan haka kwata kwata ba su da alkawali kuskure ne zaka ji musulmi suna faɗa wasu suna cewa ai kafiri wannan ai kafirai alkawali gare su ina suke da alkawali inda suna da alkawali ai da sun cika alkawalin Allah to shine anan yace amma ana fa wallahi la anzilu al yawma fi zimmati kafir yace wallahi ku san da cewa ni dai a yau yace alkawalin kafiri yace ban yarda da shi ba yanda za a yi sauko sai yace Allahumma akhbir anna nabiyyak yace ya Allah ina roƙonka ka ba annabinka labarin halin da muke ciki faramauhum bin nabli addu'a yi ya roƙi ubangiji cewa ya ba annabin shi labarin halin da suke ciki kaga imani da yaqini da gaskatawa na magabatan ƙurai yanda suka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faramauhum bin nabli sai suka ringa halbun su da kibiya su waɗannan mahalban mutum 200 kuma kowanne gudun halbi ne faqatalu asiman fi sab'a suka kashe shi shugaban wannan tawaga a cikin mutum bakwai kenan sun kashe mutum bakwai a cikin bakwai kin da suka kashe akwai shugaban shi asim fa nazala ilaihim thalathatu rahdin mutum uku daga cikin su suhe suka sauko bil ahdi wal mithaq akan alkawalin da aka yi tsakanin su da su da amanar da aka ce ba za a kashe ko ɗaya daga cikin su su sauko su uku ne suka sauko minhum khubayb al ansari daga cikin su akwai khubayb al ansari Allah ya kara masa yadda wa ibnu dasina da wanda ake ce masa ibnu dasina wa rajulun akar kuma da wani mutum na daban a cikin kenan goma uku su sai suka yarda suka sauko fadan mastamkanu minhum lokacin da suka samu dama a kansu kenan sun sa su a hannu shine yace fadan mastamkanu minhum idan aka ce istamkana kenan ka samu dama akan abu shine can ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratul tauba fa amkana minhum ubangiji ta'ala ya ba su dama akan su kenan shine yace adlaqu awtara kisiyihim da suka san sun sa su a hannu farkon abin da suka yi sai suka kunce tsirkiyar wato bakansu domin su ma an gane ko adlaqu awtara kisiyihim sai suka kunce tsirkiyar bakansu lafazin kisi wato shine baka autar jam'i ne na watar idan aka ce alwatar shine tsirkiyar baka adlaqu awtara kisiyihim sai suka kunce tsirkiyar bakansu fa ausaquhum sai suka daure su tab fa qala ar-rajulu as-sadis wannan mutum na uku daga ciki wanda ba ambata sunan shi ba sai yace hadha awwalul gadr yace wannan abu da suka mana fa shine farkon yaudara shine farkon yaudara yace wallahi la ashabukum yace wallahi ba yanda za a yi in tafi da ku inna li fiha ula'i la uswatan yuridu alqatla yace lalle ina da abun koyi wadannan yan uwana da aka kashe ni ma sai dai a kashe ni anan amma maganar in ba da kai mu tafi yace bai taso ba wajarraru suka ringa janshi wa alajuhu suka ringa wato famari wa alaju wa alajuhu ala an yashabahum suka ringa famar cewa sai sun tafi da shi sai ya abuce su sun tafi da shi fa a bashi kuma yaki yayi garama yace shi maganar tafiya bai taso ba suka rasa yanda za su yi da shi a ƙarshe dai faqata luhu shi ma suka kashe shi fandalaku bi khubaybin wa ibnu dastina sai suka tafi da khubayb da shi da ibnu dastina hatta ba uhuma bi makka har aka kai lokacin da suka sayar da su a birnin makka ba'da waqi'ati badr bayan yakin badr ne suka kai su suka sayar da su a matsayin bayan su da shi khubayb da ibnu dastina fabta'a khubayban banu al-haris ibn amir ibn nawfal ibn abd manaf wato banu al-haris ibn amir su suka sayi khubayb anan makka su suka sayi shi wanda su kuma wa kana khubaybun huwa qatala al-haris ibn amir yawm badr wanda mahaifin su al-haris ibn amir a ranar yakin badr khubayb shi ya kashe shi a fagen daga kenan su wannan wata dama ce ta samu gare su na su shafan sa kisan mahaifin su da aka yi to ƴaƴan shi da jikokin shi shi al-haris ibn amir su suka sai khubayb wannan ko ya kasance kenan bayan dama an yakin badar ne shine yace ba'da waqi'ati badr wato bayan yakin badar kenan su kenan banu al-haris da aka kai aka saida sai suka sai shi falabisa khubaybun indahum asira wato khubayb sai ya ci gaba da zama a gunsu a matsayin kenan fursuna ne sun kama shi kenan ribatacce ne fa akhbarani ubaydullah ibn iyab wato abu huraira Allah ya kara masa yadda yake fada cewa ubaydullah ibn iyab shi ya bani labari anna bintal haris wato diyar haris ibn amir wanda aka kashe kenan mahaifinta a ranar yakin badar din wanda kuma khubayb shi ya kashe shi diyar shi akhbaratu ita take bashi labari take ba kenan abu wannan take ba ubaydullah ibn iyab take bashi labarin cewa lalle wato take bashi labarin annahum hina jitama'u lokacin da suka hadu kenan anan lokacin da shi aka sayar da shi kenan bayan ya zamanto fursuna ne a gunsu a daure yake a kowane lokaci ista'ara minha Musa sai ya nemi wato ta'ara masa aska idan aka ce Musa aska ake nihi a larabci shine yace ista'ara minha Musa suna ne daga cikin sunayenta amma shi wancan nabiyullah Musa dawon baba larabe bane haka kuma Allah ya ambata mana sunan shi amma a larabci akan ce in kaji sun ce Musa to suna ne daga cikin sunayen aska kuma dama ai haka ne a cikin yare zaka samu kalima ta yi dace daidai babu canji amma kuma wannan abinda suke nihi da ita daban wannan su ma abinda suke nihi ma'anar ta daban shine yace ista'ara minha Musa sai ya nemi ta'ara masa aska yastahiddu biha wato wanda zai aske gashin jikin shi kamar gashi na gaba da sauransu wanda daman shari'a ta yi umarnin kar mutun ya bar gashi na gaba da gashi na hammata ya wuce ya kai kwana 40 ba tare da ya gusar da shi ba fa aratu wato sai ta'ara masa lafazin yastahiddu an ciro shi daga al-istihdad yin amfani da aska kenan domin gusar da gashi wanda yake na gaba yastahiddu biha wato domin ya aske gashin gaban sa da ita fa aratu sai ta ara masa me za a yi fa akaza ibna li tace sai ya kama kana wa ana gafilatun tace halin na rauka na ban tantance ba yaro na karami kawai sai na ganshi a hannun shi hatta atahu ma'ana lokacin da shi yaron ya je masa aihina atahu lokacin da yaron ya je gunshi kawai sai ya kama yaron alat take fada tace fa wajadtuhu mujlisahu ala fakhidhihi kawai sai naga yaron nawa ta ya zaunar da shi akan cinye shi shi ko yana daure a cikin sarka, ya kama yaron ya wannan ya dora shi akan cinye shi, wal Musa bi yadihi, kuma askar tana hannun shi, tace fa fazitu faza'atan, tace sai na furgita wani furgici wanda babu irin shi na tsorata. Arafaha Khubaybun fi wajhihi, Khubayb Allah ya kara masa yadda, tace ya sani cewa lalle na tsorata na furgita, shine tace fa fazitu faza'atan, wato na furgita furgita. Arafaha Khubaybun fi wajhihi, Khubayb Allah ya kara masa yadda ya sani wannan furgici a fuskata, ya ga lalle hankali na ya tashi, ga dana akan cinyar shi, kuma ga aska, kuma alhali ga shi fursuna ne abun yana daure cikin sarka. Faqala sai Khubayb Allah ya kara masa yadda yace mata, takshina ana aqtulahu, shin tsoro kike in kashe danki? Yace ma kuntu li af'ala zalika, yace wallahi ni ba yanda za a yi in kashe shi, ba aikin mu bane ba, ina ni ina kashe shi, wanda ba dabi'ar mumini bace. Yace ma kuntu li af'ala zalika, yace ba yanda za a yi, ba yanda zan kashe, yace ba abin da zan aikata da shi, kwantar da hankalinki. Kaga inda wani ne anan kenan sai ya rike, yace in ma a kunce shi ko kuma ya kashe wannan yaro, kamar yanda wasu suke garkuwa da wani. Sai yace wallahi, take fada tace wallahi ma ra'aitu asiran qattu khairan min Khubayb, tace wallahi tunda Allah ya halicce ni da dai, tace ban taba ganin wani ribatacce, wani fursuna wanda yake mafi alkhairi tace sama da Khubayb, wanda ga ya dama ta samu gare shi, to amma da yake yaudara da wannan ba dabi'a bace ta mu'mini, tace wallahi ban taba ganin wani ribatacce wanda yake mafi alkhairi da dai tace sama da Khubayb, tace wallahi laqad wajadtuhu, take kara fada fa tace laqad wallahi laqad wajadtuhu yawman, tace wallahi wata rana tace na same shi, ya akulu min qibati inabi, yana ci wato daga dimshi ko ka ce nono na inabi, inabi shine reza kenan, wannan nonon nashi, tace wallahi na samu dimshin da wannan inabi yana ci fi yadihi a hannun shi, wa innahu la musaqun fil hadid, yana cikin mari an sa shi cikin sarka an daure hannu a daure kafa a daure, amma gashi yana cin wannan inabi, nonon inabi a hannun shi. Tace wa ma bi makkata min sama, makka ko bata da ƴaƴan itace, duk ƴaƴan itacen da kake gani a makka zo mata da su aiki. Addu'a ce ta annabi Ibrahim, warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun, to shi ko gashi a daure, waye ba shi wannan ƴaƴan itacen? Wa kanat taqulu, take fada take cewa innahu da rizqu minallahi razaqahu Khubayb, tace wallahi wannan arziki ne daga Allah ya azurta bawan shi Khubayb, wanda wannan karama ce daga cikin karamomin waliyan Allah, karama ta waliyan Allah tabbas ce, alqur'ani shi ya tabbatar mana da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waliyan Allah suna da karama, amma duk wanda zai ce bari in nuna muku karama to ba waliyin bane na gaskiya, an gane shi kanshi waliyin baya sanin karamar sai in ta gudana, abu ne wanda ke hannun Allah, sai in abin ya wakana shi kanshi zai ga abu, kamar yanda can cikin suratu Ali Imran Ubangiji ta'ala yana kissanta mana kissa ta Maryam alaihi salam, a fadarsa da yake cewa wa kafala ha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, wanda wannan aya tana tabbatar mana cewa waliyan Allah suna da karama. Haka ga kissar ashabul kahf, wanda shekara 309 suka yi a cikin kogon dutse, wanda ita ma wata karama ce Allah ya gudanar da ita ga wannan bayi, a shekara 300 suna barci amma kasa bata cinye wannan kinsu ba. Ubangiji ta'ala ya ce wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasil law iqta'ta alaihim law laita minhum firaran wa lam ulita minhum ruba, wanda karama ce ta musamman. Kuma ga wani daga cikin bafadan annabi Sulaiman wanda lokacin da Annabi Sulaiman ya nemi a zo masa da gadan wannan sarauniya ta birnin Saba wanda tana kan hanya ta kusa isowa, Annabi Sulaiman ya nemi cewa to wannan gado nata da Al-Hudhud ya bamu labarin cewa tana da wani babban gado wanda babu irin shi, yace ina bukatar a zo mun da shi kafin ta iso. Ita kuwa ta kusa isowa, tafiyar kuma tafiya ce ta kwana da kwanuka mai nisa. Shine Ubangiji Ta'ala yake kissanta mana, qala ifritu min al-jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun ali. Wani aljan daga cikin aljannun da Allah ya hore ma Annabi Sulaiman sai ya ce masa, lalle ka tabbata zan zo maka da wannan gado nata, qabla an taquma min maqamik kafin ka tashi daga mazauninka kenan ka dawo zama wanda yake na fada, domin akwai lokacin da sarki yakan shiga sannan kuma zuwa lokacin fitowa ya fito, yace kafin ka tashi ka dawo, yace zan zo maka da shi, yace wa inni alaihi lalle ni akan zawwa da wannan gado da kawiyun, yace kakkarfa ne aminin kuma amintacce ne, ba abinda zai taba lafiyar wannan gado, zan zo da shi kamar yadda yake. Annabin Allah Annabi Sulaiman yaga cewa yin hakan an samu lati da jinkiri, yana buƙatar wanda yafi shi gaggawa, ai kafin haka tana iya isowa. Shine Ubangiji Ta'ala yace, qala allazi indahu ilmu min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka darfuk. Ubangiji Ta'ala yace wani daga cikin fadawan Sulaiman alayhi salam wanda yake da sani game da littafin Allah yace masa, lalle ni zan zo maka da wannan gadan kafin idanka ya kyauta, ma'ana kafin ka rufe ido ka buɗa, yace zan zo maka da shi. Hakan ko yawa kana kafin ya rinza idan shi tuni ya zo masa da gada. Falan ma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, yace wannan yace kyauta ce ta ubangijina, kyauta ce ta ubangijina. Kaga anan shi kanshi Annabi Sulaiman yana gode ma ubangijin shi akan wannan kyauta da Allah ya hore masa wani wafadi da wannan, amma in wani ne to hasada zai masa. To gashi kaga ba Annabi bane ba, ba manzo bane ba, waliyi ne daga cikin waliyan Allah, Allah ya gudanar da wannan karama a hannun shi, yace Allah ya yi haka ne dan ya jarraba ni, na gode masa ko kuma zan butulce masa akan wannan ni'ima da yau. To dan haka ayoyi sun wuce a lissafa na Al-Qur'ani, hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama burcik suna nan wanda suke tabbatar da lalle waliyan Allah suna da karama. Hakikanin walitaka ko abu biyu ne, imani da tsoron Allah. In aka ce tsoron Allah tsara dokokinsa, duk wanda ya hada tsakanin waɗannan abubuwa biyu to shine a hakika waliyin Allah, koda bai taba haska ba, koda wata karama bata taba gudana a hannun shi, to wannan shine hakikanin wali. An gane ko manjitama a fihi amran al-iman wa taqwa, imani da Allah da tsar dokokin Ubangiji, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, sai yace allazina amanu wa kanu yattaqun, waliyan Allah sune waɗanda suka yi imani da Ubangijin su sannan suka zamanto kuma suna tsar dokokinsa. To shine anan take cewa innahu la rizqun min, dan haka al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa kada ya rude ka mutumin da kaga yana tashi a cikin sarari yanda tsuntsu yake tashi ko wanda yake tafiya akan ruwa, yace kada ya rude ka, dauko shi ka dora shi akan sikini na shari'a. In kaga mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne sau da kafa, to ka tabbata wannan karama ce ta waliyai wadda Allah yake gudanarwa a hannunsa. Amma in ka dora shi akan sikeli na shari'a kitabu wa sunna, kaga yayi hannun riga da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to waliyi ne amma na shaydani ba na Allah bane, saboda shaydani yana da waliyai nashi, kamar yadda Allah ya faɗa, faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Dan haka akwai awliya'ur-rahman kuma akwai awliya'ush-shaytan, in dai irin wannan wali taka ce ai ba a kai ba dajjal wanda gaya abun mamaki manzon Allah ya ba mu labari a ƙarshen duniya idan ya bulla dajjal manzon Allah yace zai zagaye duniya gaba ɗayanta a cikin kwana 40 a cikin kwana 40 kin wani yinin manzon Allah yace kamar shekara yake wani yinin kamar wata yake wani yinin kamar sati yake sauran kwanukan ku manzon Allah yace yadda kuka san kwanukan ku na rayuwa na duniya manzon Allah yace kuma babu gari babu wani gari face sai ya saka kafar shi a ciki amma banda Makka da Madina domin Makka da Madina manzon Allah yace akwai mala'ikun Allah da guduma a zagaye da su suna tsaron su manzon Allah yace shi wannan dajjal zai umarci sama cewa ta yi ruwa take yanke za ta yi ruwa yace da ƙasa ta fito da tsirrai take yanke za ta fito da su manzon Allah yace kuma zai kama mutum ya raba shi biyu ya sa shi ya raba shi biyu kuma take yanke rayar da shi manzon Allah yace kuma yana daga cikin abubuwan mamakin shi zai ce ƙasa ta watsu duk abin da yake cikin ta na gwalagwalai zinare da azurfa da lu'ulu'u gabaɗaya ta watsu su manzon Allah yace a damar shi akwai wutar shi a hagunkin shi kuma akwai aljanna shi wannan a hagunkin shi akwai aljanna shi to abubuwa waɗanda suke na al'ajabi shin yanzu wannan sai a ce karama ce sai a ce waliyin Allah ne to dan haka abubuwa ne waɗanda suke galibi waɗannan da suke da'awar walitaka wallahi abubuwa ne na sihiri suka mallaka shi ko sihiri tabbas ne ga dai mutanen annabi Musa alaihi salam suka zo da igwai da sandina suka saki wannan igiyoyi da sandina take yanke suka zama to mucizai fa alqau ibadahum wa isiyahu igwai da wannan fa sai gaya fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la وَعَلِكِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى to dan haka wallahi sihiri gare su wanda yake na karshe abubuwa waɗanda suke na mamaki su ne ake gudanarwa ga mabiya sai a nuna musu cewa karama ce Allahu akbar to dan haka lalle tabbas waliyan Allah suna da karama amma wane ne wali wanda ya yi imani da Allah kuma yana tsare dokokin sa kenan ka dora shi akan sikeli sikelin shine alkitabu was sunna in kaga aikin shi da maganganun shi daidai yake da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to imani cewa karama ce Allah ya gudanar a hannun shi kuma shi waliyin kamar yadda muka faɗa ba shi ba zai ce bari in nuna muku karama a shi ma sai in abin ya waka ne yake sani to shine anan tace wa kanat taqulu tana fada innahu la rizqun min Allah lalle wannan ya'en inabi da kubaib yake ci tace wallahi arziki ne daga Allah razaqahu kubaiban ubangiji ta'ala ne ya azurta bawun shi kubaib falamma kharaju min al-harami liyaqtuluhu fil hill lokacin da suka fita da shi daga cikin zagayen harami dan su kashe shi a sarari saboda ko a jahiliya suna girmama wannan harami na Ubangiji subhanahu wa ta'ala zubar da jini a cikin shi baya halatta ko a jahiliya suna da haka to shine sai suka fitar da shi can wajen harami domin su kashe qala lahum khubayb Allah ya kara masa yadda sai yace da su zaruni arka'atayn yace da Allah ku barni ku bani dama yi nafila raka'a biyu za a yi suka bashi wanda su kuma kamar yau in za su kashe mutum turawa ce ake mi kake bukata a baka na abinci mi kake da duk abin da kake da bukata a baka shi yake to kaga shi mumini domin babu abin da yafi dadi a gun shi sama da ganawa da ubangijin shi wanda ita sallah munaja ce tsakanin bawa da ubangijin shi ganawa ce tsakanin bawa da ubangijin shi shi kawai iya abin da ya nema a bashi damar yi nafila raka'a biyu suka bashi dama ثم قال سنن سيكي تشوا لولا ان تظنوا ان ما بي جزاء لطولتها يتي والله بعدن كركو يزتن تشوا akwai raki da kashin hakuri tare da ni yace wallahi wannan nafila raka'a biyu da na tsawaita ta to amma dan kar ku fahimci ku yi zaton cewa kashin hakuri yasa na tsawaita wannan sallah shi yasa na dan gaggauta. Bayan ya gama sallah sai ya addu'a yace Allahumma ahsihim adada, yace ya Allah gaba ɗayan su, yace ya Allah ka halakar da su, su waɗannan wanda za su yi wannan aiki din, yace ya Allah ka halakar da su. Lafazin ahsihim an ciro shi ne daga alhasa, alhasa wato ita ce tsakuwa, ma'ana ya Allah ka jefe su da tsakonkoninka, wanda kartushi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya jefi mutanen wato annabi Lut alaihi salam. An gane shi ne yake cewa wannan da ce yake cewa a amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiba, amma amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiba. Hasiba ita ce iska wadda take mai jifa da tsakonkoni. To shi ne yake ce Allahumma ahsihim, ma'ana ahlikuhum, shi ne yake nihi ya Allah ka halakar da su adadan, ma'ana gaba ɗayansu kenan, iya adadin su gaba ɗayansu su waɗannan. Sai ya sabu wasu baitittuka biyu yake rera waka yace walastu ubali hina uqtalu muslima, yace wallahi ban kula ba a lokacin da za a kashe ni a matsayin ina musulmi, yace wallahi babu wata damuwa tare da ni, yace ala ayi shikkin kana lillahi masra'i, yace a koma wani bangare wato kisa na ya kasance matan makayata ta kasance indai saboda Allah ne, duk irin kisan da za a mun ami indai saboda Allah ne. Idan aka ce masra shine wato makaya kenan wurin kisa, shine yace ala ayi shikkin kana lillahi masra'i, yace akan koma wani bangare wato kisa na ya kasance saboda Allah, indai saboda Allah ne to duk irin kisan da za a mun ami, yace wazalika fi zatil ilahi, domin wannan kisa ba wani aibi bane, ba wani kaskanci bane gare ni, yace fi zatil ilahi, domin kisa ne wanda saboda Allah ne aka mishi, an yi min shi ne kawai saboda na bi Allah na bi manzansa. Wa zalika fi zatil ilahi, yace domin wannan kisa an yi min shi ne saboda biyayyar da na ma Ubangiji na, yace wa in yasha, in ko Ubangiji na ya so, yubarik ala ausadi shuluwi mumazzai, zai yi albarka akan gabbai waɗanda suke abin cittirawa kucin-kucin. Lafazin ausad da lafazin shulu duka suna ne wanda yake na gaba, an gane ko? Idan aka ce shuluwun gaba, jamun shi shine ashilal, kamar yadda ausad wato gabbai ake ne, shine yace yubarik ala ausadi shuluwi mumazzali, in Allah ya ga dama waɗannan gabbai waɗanda aka yi kucin-kucin da su, sai Allah ya albarka akan su ya kai na aljanna. Saboda shi bawa baya ma Ubangiji karan tsaye, lamari a hannun Allah yake, komai yana gudana ne karkashin mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka yace wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha yubarik ala ausali shulwin mumazzali, domin wannan kisa da za a mun saboda Allah ne aka mishi, dan nayi imani da Ubangiji na ne. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil halim, sai yace wa in yasha, in Ubangiji na ya so, yubarik yakan yi, zai yi albarka ala ausali shulwin, akan gabbai mumazzai waɗanda suke abin ciccirawa kucin-kucin. Faqatalahu ibn al-Haris, yace a lokacin nan ibn al-Haris wato sai ya kashe Khubayb. Fakana Khubaybun sannan rak'ataini li kulli mri'in muslimin qutila sabra, yace Khubayb Allah ya kara masa yadda shine farkon wanda ya sunnanta ma jama'a yin raka'a biyu, ya sunnanta ma kowane musulmi yin sallar raka'a biyu lokacin da za a kashe shi, kisa wanda yake asabr kenan, lokacin da aka rike mutum an sa shi a hannu za a kashe. To Khubayb shine ya sunnanta ma mu'minai, musulmi suke neman wannan a ba su damar su yi raka'a biyu, inda hakan kuskure ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ma jama'a. Dan haka kyalewar tabbatar wanda manzon Allah ya wannan ya zama sunna, musulmi in an sa shi a hannu za a kashe shi, to ne nema a ba shi damar yi wannan nafila raka'a biyu, din laifin shi komin laifin shi ya nema dai a ba shi damar yi wannan nafila raka'a biyu, mai yiwa wannan ta zame masa sababin samun rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fastajaba Allahu li Asim ibn Thabit yawma usiba, wato fastajaba Allah li Asim ibn Sabit yawma usiba, ubangiji ta'ala ya karbi addu'ar Asim ibn Sabit shugaban wannan tawaga a ranar da aka kashe shi. Allah ya karbi addu'ar shi, wace addu'a ce ta gabata? Me yace? Allahumma akhbir anna nabiyyaka yace ya Allah ka ba annabinka labarin halin da muke ciki. To Allah ya karbi addu'ar sa. Fa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ashabahu khabarahum wa ma usibu, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba sahabban sa labarin su da abin da ya same su na wannan bala'i. Manzon Allah ya ba sahabban shi labari yace su wane ga halin da suka samu kansu, wanda wannan alama ce daga cikin alamomin gaskiyar annabta da manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kaga a wancan lokaci babu waya, babu komai, ubangiji ta'ala ne ya turo saƙo yayi wahayi ga manzon shi ya bada labarin ga halin da waɗannan jama'a suke ciki. Manzon Allah yana birnin Madina ya ba sahabbai labarin ga halin da suka bayyana suke ciki. So Asim, wa ba'atha nasu min kuffari quraish, wato wasu jama'a, wasu mutane daga cikin kafiran Qurayshawa sai suka aika wasu ila Asim, izuwa Asim shugaban tawagar hina huddi su annahu kutila, lokacin da aka basu labarin cewa ai an kashe Asim ibn Sabit. Su kafiran Makka wasu daga cikin su sai suka aika liyu'tau bi shay'in minhu yu'ram, dan a zo musu da wata gaba ta jike shi su san da cewa tabbas shine aka kashe, saboda su suna kulle da shi, shi Asim din shugaban tawagar. To an ba su labarin cewa an kashe Asim ibn Sabit, sai suka aika wasu suka ce maza a je a zo musu da wata gaba, a yanko wata gaba ta jikin shi a zo musu domin su kara tabbatar da cewa lalle shine an kashe shi. Wa kana qad qatala rajulan min uzama'ihim yawm Badr, domin shi Asim ibn Sabit a ranar yakin Badar ya kashe wani babba daga cikin manyan kafiran Qurayshawa. Fa bu'itha ala Asimin mithlu gullati min ad-dabr, mizai ubangiji ta'ala sai ya aiko wato kwatancin wata rumfa, ko mu ce wata bazara, in aka ce gulla ita ce wato kamar wani girgije dai zamu ci, an gane ko? Kamar yanda can cikin suratul wannan shu'ara ubangiji ta'ala ya bayyana mana irin yadda wato Allah ya damki mutanen wani annabi ne, annabi Shu'aib, yawm gulla ma'ana girgije, shine ake kira gulla duk abin da zai maka rumfa sunan shi gulla. Shine ubangiji fa bu'isa ala Asim, sai aka aiko akan gawar Asim mislu gulla, kwatancin wani girgije, min ad-dabr wato narna da jirnako. Idan aka ce ad-dabr shine zuma, kudan zuma da jirnako shine ana kiran shi zumbur, an gane ku? Zumbur shi yafirna bala'in zafin cizo, duk zuma duk cizon ta, to shi zumbur ya fita. Allah ya aiko suka yi kaman wani girgije suka rihi gawar. Fahamatu min rasulihim, ta kare gawar Asim game da wannan dan aikin na kafiran Quraysha wanda zai yanko gaba a kai, ya rako ya ji cizo, zuma ta zo kawai ta rihi wannan zuma da jurnako, shine ake kira ad-dabr kenan. An-nahl wa zanabir, zanabir jami ne na zumbur, zumbur a Hausa shine ake kiran shi jirnako, ya hirna zafin cizo, ita rina kaman zuma take, haka ita ma da ita da zuma suna da zafin cizo, wanda in ta cije ka yanda ka san tamkar an dora maka wuta, da a cikin gonaka ana samun ta ita rina, wanda in dai ta halbe ka sai kaji kai tsaye zaka ga wurin ya kumbura yayi burji, kuma sai ka ji kaman an dora maka garwashin wuta, kuma sai ta yi wasu kwanuka ta dau lokaci radadin cizon bai gushe ba. Ha? Masassara ma take sa go. Har yanzu akwai ta. To shine Allah ya aiko, shine yace fa bu'isa ala Asim, sai aka turo akan gawar Asim mithlu dhulla, kwatancin wani girgije, min ad-dabr na zuma wato da jirnako, ko kace narna da jirnako. Fahamatu, ta kare gawar min rasulihim, daga dan ai game da dan aikin Qurayshawa ta hana shi yanki wata gaba daga jikin. Falam yaqdiru ala an yaqta'u min lahmihi shay'a, basu samu damar da za su yanki wani abu daga cikin naman jikin shi. Allah ya kare shi. Wanda ita ma wannan wata karama ce ta waliyan Allah mai zaman kanta, yanda gaya bayan mutuwar shi Ubangiji subhanahu wata'ala ya bada kariya ga gaban shi. To dan haka ash-shahid game da wannan hadisi, kaga anan shi Asim da sauran waɗannan mutane kin ba da kai suka yi har mutuwa ta cin musu. To dan haka dan ka ja daga ka ba da kai, to wannan ba laifi bane ba. Haka shi wanda bai ba da kai ba, haka shi ma wanda ya ba da kan ba laifi bai, inda laifi ne da annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ma jama'a laifin shi Kubay da shi da Ibnu da Sina. To dan haka duk lokacin da a fagen daga aka mamaye muminai, wanda ya ba da kai ba laifi bai, wanda kuma ya ki ba da kai ya ja daga shi ma ba laifi bane ba. Kamar yadda na ukun da zasu tafi da shi yace, a yace lalle ina da koyi game da waɗancan ƴan uwana, ni ma bazan tafi ba, sai dai in kashe ni za a ya kashe ni. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك.